بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ما سوء البركة wannan yammaci ranar juma'a ina mana barka da warhaka mun shiga daren asabar wanda shine daren 18 kenan ga watan rajab hijira na da shekara 1446 daidai da lissafin 17 ga watan janairu 2025 a wannan masallaci na masjidud da'awati wal irshad dake nan birnin yamai babban birnin kasar Nijar kamar yadda Malam Suleiman jazakallahu khairan ya gabatar mun zo ziyara ne ta yanwantaka da sada zumunta da yan uwanmu musamman cikin daliban ilimi da masu da'awa a wannan gari muna musu fatan alkhairi suna mana fatan alkhairi kode shi saboda haka muka samu damar ziyarar su da kuma sada zumunta da su zan yi magana akan wato abinda ya shafi hadarin shirka da kuma tsoratarwa daga shirka a koda yaushe idan tattaunawa ta kama akan abin da ya shafi tauhidi yana da kyau mu san cewa wato akasin tauhidi a koda yaushe shi ma abin dubawa ne da tattaunawa a kansa saboda mu san hadarin da ke tare da wato abin da ke warware tauhidi kuma mu san yadda za mu kare kanmu daga wannan hadari shirka ita ce zunubi mafi girma wanda shari'ar musulunci ta ayyana a matsayin zunubin da Allah madaukakin sarki baya yafiya ga wanda ya mutu yana yin sa idan mutum ya shirka matukar bai taubatar nasuha a rayuwarsa ba idan ya mutu akan wannan tafarki Allah ya tsare ya nisanta kansa daga rahama Allah gabaki daya a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda الإمام البخاري ده مسلم سكر ويتونشي ده صحابي أبو هريرة رضي الله عنه وزال الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوى كبجم أبو بوا قدا بقي وأن دسكي در مسميين سو تكيموتا اتقو السبع الموبكات كبجم أبو بوا قدا بقي اتقو كو اجتنبو أولي لفظي واتو كبجم السبع أبو بوا قدا بقي لفبكا قدا بقي الموبكات waɗanda suke dirmusa mutumin da ya aikata su a cikin wuta abu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin waɗannan as-sab'in bayan da aka tambaye shi aka ce wa ma hunna ya rasulullah su wane ne su yace na farkon su shine wato ash-shirku billah yi wa Allah shirka hada Allah da waninsa a wajen bauta ko a wajen sunayensa ko a wajen ainihin rububiyarsa hakanan a cikin hadisin da al-imamu muslim ya ruwaito wanda ya kadaitu da shi daga sahabi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu jabir yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiya allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar annabi alaihi salatu wassalam yace wanda duk ya gamu da Allah baya shirka wanda yayi gamdakatar ya cika rayuwarsa a bisa tauhidi ya samu aiki da fadin Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ya gamu da Allah ba tare da yana shirka ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan Allah ya lamunce mishi aljanna wanda kuma ya gamu da Allah alhalin yana shirka bai mutu musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan zai shiga wuta babu shakka akan haka saboda kai yana da kyau kenan idan muka kalli wannan hadarin da shirka take da shi da irin yadda Allah madaukakin sarki ya kausasa harshe da shi da manzansa akai da yadda Allah hatta annabawa yace walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun cikin al'am, bayan da ya gama bayanin su Allah yace da sun yi shirka da aikin su gabaki daya sai ya lalace. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takununa min al-khasirin, ta cikin az-zumar ke Allah yace an yi maka wahayi da kai da annabawan da suka shude gabaninka cewa in kuka sake kuka yi shirka to ayyukanku gaba daya su lalace kuma ka zama daga cikin ma'asaranta. Waɗannan zantuttuka masu wato ƙarfi akan shirka suna nufin lalle mu tsaya mu dube ta, mu san shirka, mu tantance ta kuma mu guje ta, saboda mu samu mu tsira ranar gobe kiyama. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita magana akan ta da tsoratarwa da nuni zuwa ga hadarinta, wanda hadarinta mafi girma, hadarin shirka mafi girma shine wato al-masir ila an-nar. Mutum zai koma a ranar al-kiyama ya shiga wuta, to ya shiga kenan madawwamiyar shiga, wannan yafi komai hadari. Kamar da Allah madaukakin sarki bamu labari game da Annabi Isa alaihi salam da yace wa qala al-masih ya bani isra'ila u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi al-jannata wa ma'ahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, cikin suratul maida. Allah madaukakin sarki bamu labarin cewa Annabi Isa alaihi salam da yake wa'azi wa al-umma sabanu isra'ila ya gaya musu yace ku bautata wa Allah shi kadai wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijinku. Annabi Isa yace kamar yadda Allah ya bada labari yace kuma duk wanda ya sake yayi wa Allah shirka innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna, ubangiji ya haramta masa morewa aljanna ko kiris ba zai more ta ba. Wa ma'awahu an-nar, kuma masaukin sa makomar sa ranar alkiyama ita ce wuta. Allah ya ce wa malil zalimin min ansar, azzalimai ma'ana mushrikai kenan kafirai ba su da wani wanda zai taimaka musu a gaban Allah. Sannan abu na biyu daga cikin hadarin shirka shine tana kishiyantar tauhidi, tana akasin tauhidi da Allah ya aiko annabawa da shi. Kamar da Allah yake cewa Qur'an ka adi id anzara qaumahu bil ahqafi wa kad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi. Allah yace Allah ta'budu illa Allah, abinda Allah ya aiko annabawa ga baki dayansu su zo su yi bayani abu Allah. An ibudu Allah wa sanibu tagut, a guji tagutu abi Allah. To wanda duk ya bi shirka bai aiki da wannan umarnin na farko da Allah madaukakin sarki ya umarci annabawa su isar ba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi abinda ya fara yi, da Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabi ka ja kunnan makusantanka na jini kai musu wa'azi. Nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ya zo a cikin tarihin sa, wanda hadisi ne shi ma sahihi dake cikin Bukhari da Muslim, daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da aka saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara Quraishu ya ce musu ya ma'ashara Quraish au kalimatan nahwaha, ya ku taron Quraishawa ya ce ishtaru anfusakum, ku ento kawunanku, la ugni ankum minallahi shay'a, ba zan iya muku wani kataɓus ba idan kuka kasa yin tauhidi. Yace ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya kai baffa na Abbas, la ugni anka minallahi shay'a, duk matsayin dangantakar da take tsakanina da kai, wanda lokacin shine matsayin mahaifinsa, kamar yadda yace wa sayyidina Umar inna ammar rajuli sinu wa abihi, kai Umar baka san cewa dan uwan mahaifi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai Abbas kai tauhidi, bazan wadatar maka da komai ranar alkiyama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake duban gwaggwansa Safiya ya ce ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ke gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya ya ce la ugni anki minallahi shay'a, idan baki tauhidi ba bazan amfana miki komai ba. Wa ya Fatima binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yake Fatima labi yace mata salini min mali, in kina da wata bukata a cikin dukiyata ki fada mini bukatar ki in biya miki a nan duniya. La ubni anki min Allah shay'a, amma al'amarin tsantsanta wa Allah bauta bazan amfana miki komai ba ranar alkiyama. Abu Hurairah a cikin riwaya yake cewa فغلظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر لانه سيعاديهم عليه بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يا اننتاوا قريشاوا اجملتي da kuma mutanen gidansa a kebance bayani game da girman al'amarin tauhidi da bayani game da hadarin shirka, bai musu wata mujamala ko ya bi su a sannu ko ya musu wani kawaici ba, a'a ya fito musu da zance ne baro-baro, ya musu zance ne wanda yake mai karfi, yace saboda ya san cewa daga nan to za a raba gari ne tsakanin musulmai da suka yi imani da Allah, suka yi watsi da gumaka, da kuma su kafirai wanda suka kafir cewa Allah, suka kankame gumakansu Lata da Uzza da Manata da sauransu. Don muka lura da wannan tarihi zai nuna mana hadarin abin da ke cikin shirka da kuma wato girman sha'anin al'amarin tauhidi. Kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya aiko shi kuma ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya ce hakika manzo ya zo muku daga cikinku ko daga cikin mafiya daraja a cikinku wanda yana jin damuwa idan wani abu zai ba ku wahala, kuma yana da tsananin kwaɗayin yaga kun tsira, kuma yana da tausayi ga mu'minai. Wannan tsananin kwaɗayin yaga mun tsira da tausayin da yake mana, shi yasa ya damu da al'amarin tauhidin, shi yasa hatta san da yake gargaran mutuwa da ya ji labari, ya saurari wasu daga cikin matan shi suna yin wata magana da take nuna wato ganin wani alfanu ko yabo ga wani nau'i na shirka, shine shirka aje gumaka a cikin gidaje da zane da ake sakawa a cikin cocina. Nabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya miƙe da zafin ciwon da yake ciki yayin tankiya, yace waɗannan mutane ne waɗanda suka kwashe kayansu daga gaban Allah, al'amarin da suke yi ya daina burge ku. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsananta akan al'amarin shirka da shi da dukkanin sauran annabawa da salihan bayi da waliyai na kwarai. Nabi Ibrahim alaihi salam ya kasance daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin hadarin shirka, saboda ya taso ya ga mutanen garinsu suna yin shirka daga ciki har da mahaifinsa, saboda haka ya zama cewa mai wa'azi ne shi akan shirka da tsoratarwa game da ita da kuma yawaita addu'a akan Allah ya tsare masa zurriyarsa daga shirka. Kamar yadda yake cewa wajlubni wa baniya an na'budu al asnaf, yace rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, yace ya Allah ka tsare ni da zurriyata daga motan gumaka, domin motan gumaka ta halakar da mutane da yawa. Dukkanin mu san kissar wato gumakan da Annabi Ibrahim ya sassare su, yayi rugurugu da su, ya bar wato gatarin a kafada ɗaya daga cikinsu domin yau mutanen garin shi wa'azi cikin wato nuni a aikace cewa gumaka ba su amfana musu komai ba. To haka nan za mu ga cewa zuriyarsa sun bi sawun shi akan al'amarin tauhidi da gudun shirka. Nabi Yaqub alaihi salam mahaifinsu Yusuf alaihi salam, Allah ya ba mu labari faɗinsa, am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. نبي يعقوب عليه السلام da yazo rasuwa damuwarsa wasicin da yayi ma ƴaƴansa da zuriyarsa shine ya tabbatar da al'amarin tauhidin su, yace ma ta'budun min ba'd, ya tambaye su tambaya dan istibyan dan ya tabbatar da shin suna nan akan ahadin da ya san su, yace ma ta'budun min ba'd, wai shin me za ku bauta ta ma a bayana suka ce na'budu ilahak qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun suka ce zamu bauta ma ubangijinka ubangijin iyayenka da kakanninka ibrahimu da isma'ilu da ishaqa wanda shine Allah ubangiji guda daya tilo mu zamu miƙa wuya gare shi musallama gare shi wannan abinda annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da yusufa da musa da isa da harun da sauran annabawa na isra'ila dukkanin su abinda suka karantar kenan sannan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi kuma ya cike komai gabaki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zama yana da himaya ga tauhidi wanda take ta kawo al-imam al-bukhari ya ruwaito a cikin al-adab al-mufrad littafin sa al-adab al-mufrad daga ma'aqil ibn yasarin radiyallahu anhu yake cewa wata rana shi da sayyidina abubakar radiyallahu anhu sun tashi sun je gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ya abubakar ya kai abubakar da shirku fikum akhfa min dabibin nam ce ku al'ummata shirka za ta dinga sadadawa tana shiga cikin al'ummata wanda ba a san ta shiga ba a boye kamar yadda tururuwa take sadadawa ce ta yawo abinta ba wanda ya san yanzu idan kana da gidan tururuwa a gidanka baka jin karin tafiya ko karin injin motocinsu ko horn dinsu ko menene za su shiga dinda suke so su fita inda suke so cikin duhun dare cikin falalan dutse da cikin farfajiya da suke so suji sai na Abubakar da yaji wannan zancen sai ya ce ya manzo Allah wahal shirku illa man ja'ala ma Allahi ilahan akhar ita ce nake shirka shine idan mutum yana da wani abun bauta koma bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la shirku akhfa min dabibin naml il ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu nabi yace na rantsa maka da Allah kai Abubakar ina maka rantsuwa da ubangiji cewa shirka ta wuce iya wannan da ka sani na ajiye gunki ko mutsa masa korokonsa akwai shirka da ke sadadawa ta shiga cikin ayyukan bayi kamar sadadawa ta tururuwa yace amma bari in gaya maka wata addu'a wanda in kana yawaita yin ta Allah zai tsare ka daga qalilihi wa kathiri kankanin shirka da kuma babbanta Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga fadin Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam yace ka dinga yawaita fadin ya Allah ina roƙonka nayi maka shirka alhalin ina sani ita ce waccan mabayyaniyar shirka kenan kuma ina roƙonka da ka tsare ni daga shirkar da zan iya yi maka ba tare da na sani ba haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi a cikin musnadinsa da isnadi tabbatacce daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abdullah ibn Qais al-Yamani yake cewa khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dhat yawmin faqala wata rana ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi mana khutuba sai yake cewa ayyuhan nas itaqu hadha shirk ya ku mutane ina muku wa'azi da ku kiyayi wannan nan shirka fa innahu akhfa min dabibin naml saboda tana sadadawa ta buya kaman tafiyar tururuwa fa qala lahu man sha Allah an yaqul Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari yace wani daga cikin wanda Allah ya bashi dama sai ya tambaya yace wa kaifa nattaqihi ya rasulullah ya manzon Allah to ya zamu yi mu kare kanmu daga wannan mummunan shirka da kace za ta iya shiga cikin mu sai yace ku dinga yawaita fadin inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nasta'idhuka lima la na'lamu wannan ma wani lafazi ne tabbatacce الشيخ الألباني يا حسن أشي أتكن جامع الصغير كاغا النبي صلى الله عليه وسلم
yana jiye mana tsoron shirka mu al'ummarsa da babbarta da karamarta kuma yana jin kunnan mu a koda yaushe saboda ya sani Allah ya bashi labari kuma ya ambata kamar yadda yake cikin hadisin Thauban wanda ke cikin littafin Al-Hilya na Abu Nu'aym al-Asfahani da isnadi tabbatacce wanda a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa aqwamin min ummati bil mushrikina wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa aqwamun min ummati bil mushrikina wa hatta ta'budu qaba'ila min ummatil awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qiyama ba za ta tsayu ba sai ya zama cewa daga cikin alamun kusantowarta za a samu mutane a cikin al'ummar musulmi za a samu wasu kabilu wasu garuruwa ko wasu jinsi cikin mutane waɗanda za su ainihin wato za su kuma bautar gumaka za su kuma shirka wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai domin nuni zuwa ga cewa abin sai ya au saboda haka wajibi ne mu kare kanmu da kasancewa cikin waɗannan jinsi Allah ka bari mu to shi yasa kamar yadda Huzaifa yake faɗa a cikin hadisin Bukhari yake cewa mutane sun kasance suna tambaya akan ainihin wato alkhairi yace ni kuma sai na kasance ina tambaya akan sharri dan kan na auka mushi alimtu sharra la li sharri laki li tawqi shi yasa al'amarin batu game da shirka idan yana da muhimmanci mu dinga tambayar kanmu dan mu san me cece ita yaya kuma take ina ga waɗannan nasoshin sa iya ba mu haske akan hadarinta sa iya tuna mana abin da ya kamata mu tsorata na matsalarta saboda ka sai mu fara tambaya akan to wai me cece shirka kenan to ashirku suka ce huwa ittikhadul andad min dunillahi wa da'awatihim wa mahabbatihim wa taqarrubi ilaihim min dunillah shirka ita ce ittikhadul andad mutum yayi ruko da wasu kishiyoyi koma bayan Allah wa da'awatihim ya dinga roƙon su ya dinga roƙon ittikhadu man yad'u min dunillah abinda ake yi ma Allah na roƙo na tsantsanta roƙon bukatu da neman agaji da neman falalarsa da neman gafararsa da neman arziki a wurinsa da neman haihuwa ko wadata ko waraka daga wurin Allah mutum ya dinga nema a gun wasu sawa'un mutane ne ko aljanu ne ko wasu masu falala ne kaman waliyai ko shahinnai ko wasu mutane makamantan haka sannan kuma da yi musu ƙauna irin ƙauna ta addini domin ƙauna tana daga cikin tushen bauta Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi man yattakhidhu andada min dunillahi yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah mutane suna ruko da wasu ababan shirka wanda suke kaunar su irin kaunar da mu'minai suke yi wa Allah ko suke kaunar su irin kaunar da ya kamata a yi wa Allah wanda kauna ce ta bauta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na da littafi mai kyau kwarai a wannan babi shine ka'idatul fil mahabba ka'ida game da ibadar bauta to wannan irin nau'i na ibada ta bauta idan aka saryar da shi ga wani Allah to an yi shirka hakanan wa taqarrubu ilayhi da neman kusanci zuwa ga wani Allah irin kusancin da ake nema a wurin Allah kawai wato neman yardarsa neman lada a wajensa neman samun shiga a wurin Ubangiji sai da mutum ya sarrafa da waɗannan ibadojin zuwa ga wani Allah wannan sune nau'i ko kuma sune ababan da malamai suka ambata wajen ta'arifi takaitacce da suka yi wa shirka kamar yadda Ubangiji yake ba da labari da kuma manzansa alaihi salatu wasalam da muka ji a cikin wasu hadisai itlaqan za mu iya cewa shirka ita ce zunubi mafi girma da Allah madaukakin sarki ya haramta ba babayinsa su aikata shine zunubin da Allah ya ce ba zai gafarta ba ijma'an akwai wani zunubin da ake ganin Allah ba zai gafarta ba amma akwai sabani game da shi shine kisan kai wanda mutum zai yi da ganganci. Akwai wasu cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas da ire-irensa, hadisan suna cikin Bukhari da Sunan Abi Dawud, wanda suka zo da nuni zuwa ga cewa wanda yayi kisa kamar da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa kuma ya kutul mu'mina mutan amidan fa zahu jahannamu khalidat fiha, wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon shi jahannama ne makomasa matabbaciya. A cikin hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin riwaya Imam Muslim ya bayyana cewa ya kai ya kawo a wurin Allah yana neman sassauci ga wanda ya kisan kai na ganganci, Allah ya ce mishi babu wani sassauci. To da waɗannan nasoshin wasu malamai suke ganin cewa baya ga shirka, kisan kai na ganganci shi ma yana iya dawwamar da bawa ga auta. Kaga amma wannan akwai sabani mai tsayi da malamai suka yi akai. A take sai muna magana a kebanci akan ita shirka da kuma nauyinta. Saboda ita ce zunubi mafi girma a cikin zunuban da aka lissafa a cikin asbabul mubiqat. Sannan ita ce zunubi wanda Allah madaukakin sarki baya gafarta ma wanda ya mutu bai tuba daga barinta ba. Mu kiyaye wanda yayi ya tuba, to wannan ya samu gafara Allah insha Allah. Domin hatta cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da damun su wanda Allah madaukakin sarki ya shirye su daga cikin muhajirun, galibin su aida suna yi wannan bauta ta gumaka ne. Ubangiji ya aika musu manzo alaihi salatu wassalam, kuma ya musu gamdakatar suka fahimci addini, suka tuba daga wannan bata. Saboda kaga sun yi taubatan nasuha. To wannan abin da ya wuce afallahu amma salaf, abin da ya wuce al-islamu yajibu ma qablahu. To amma wanda ya mutu ba tare da ya dawo cikin hayyacinsa, cikin imaninsa ba, shi ake magana akan cewa lalle wannan ya halaka gabaki daya. Mun ji fana annabi Isa alayhi salam cikin Ma'ida da yace ya bani Isra'ila ubudullaha rabbi wa rabbakum. To haka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna shirka la zulmun azim, ai inna shirka la ithmun laifi ne mai girma kwarai da gaske, da hadisin Ibnu Mas'ud din mun ji wadannan. A wata riwaya ila wata Ibnu Mas'ud da ke cikin Sahih Bukhari yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullahi ayu dhanbi a'zam, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani zunubi ne mafi girma? Yace annabi ya ce masa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yace ka sanya wa Allah abokin tarayya alhalin shi Allah shi halice ka shi kadai bai tarayya da kowa wajen halittarka ba, sisa akwai zalunci a cikin shirka. A cikin wani hadisi kudusi wanda ke cikin littafin al-hakim wato al-musaddarak, Allah madaukakin sarki da kanshi yana kokantawa, wato kamar Allah yana karan dan adam. Allah ya ce a cikin hadisul qudsi yuzi ibnu adam, dan adam yana cutar da ni. Allah ya ce akhluquhu wahdi, na halicce shi ni kadai, wa ya'budu ma'i ghairi, sai kuma yazo yana shirka yana bautata ma wani na, sai Allah ya ce zai zo ya tarar da ni a madakata. Wannan hadisi yana bayyana tsananin munin shirka da tsananin bacin al'amarinta. Saboda haka nace bari na yi mana dauraya akan wannan mas'ala da kuma bayani akan nau'o'in shirka guda uku a takaice, waɗanda malamai suka rarraba don a gane. An raba su ne don wato taqsimi ne wanda yake don tantance su, ba wai dan wata tana da saukin matsala ko kuma ana iya kauda kai daga ita ba. Saboda haka baka gama cewa a cikin takasimin ana samun tadakuli tsakankaninsu. Nau'i na farko shine abin da suke cewa shirkul akbar, shirka mafi girma, wanda shine irin wannan shirka na bautatawa wani abu koma bayan Allah. Wannan shirkul akbar yana da nau'i iri hudu da malamai suka tantance. Nau'i na farko shine ashirku fi du'a, shirka wajen kiran wani Allah, roƙon wani Allah. Kamar da Allah yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, idan suka shiga cikin kogi cikin jirgin ruwa sai su kirayi Allah shi kadai idan igiyar ruwa ta kada da su amma yaya suke falan ma najahum yayin da Allah ya tsiratar da su ilal barri zuwa ga tudun kasa Allah ya ce idahum mushrikuna sai ga su suna yi masa shirka ga hun bi mushriku ko kamar yadda yake cikin suratu al-ankabut kaga Allah ya zargi masu hawa jirgiro da suke shirka ga Allah bayan sun sauka wato mutun yaga a san da ya shiga cikin wata damuwa sai shiga cikin wani hadari to sai ya kira Allah yana mai tsantsanta mishi bauta da'ullahu mukhlishina lahu din amma da zaran ya samu kansa sai ya manta da al'amuran Allah in zai roki abin da zai roka wurin Allah sai ya roka a wurin wani wannan irin nau'in shirka yana daga cikin nau'in shirka da ya yadu a cikin mutane sosai shine ta'amuli da boka da dan sihiri da dan duba da kiran aljaru dan su baiwa mutum wata bukata ta duniya sawun su bashi arziki ko su bashi daukaka ko mulki ko su mallaka mishi watin wata dabara ko su sa a dinga jin tsoron sa ko kuma ga iyayen mu mata wadanda suke zuwa gurin boka ko dan sihiri ko dan duba dan a mallakan musu miji idan sun mallake miji to ko kuma sai wato da ya dinga yin abinda suke so ko kuma masu zuwa gun dan duba dan su yi abinda ake ce ma asiru tafriq dan su raba bawa da dukiyarsa ko su raba shi da hankalinsa ko su raba shi da garinsa ko iyalansa shine Allah ya ba da labari shine wanda yufarriquna bainal mar'i yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna raba tsakanin mutum da iyalansa to wannan idan yana cikin nau'in shirka mafi girma wajen addu'a wajen neman biyan bukatu a wajen wani kuma bayan Allah wannan irin nau'i na shirka dama waɗanda suke yin su ne mutanen da suka riga suka kwashe kayansu daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fifita rayuwar duniya akan lahira waɗanda suka gwammace kada su ji kunyar duniya amma suna ganin babu komai ko da sun kunyata ranar alkiyama waɗanda suke ganin cewa ba za su tsaya su bi Allah su karɓi abinda Allah ya kaddara musu kamar yadda Allah ya kaddara shi ba suna so su yi shishigi suna so su canza wato al'amarin addininsu waɗannan su ne mutane da suka yaɗa wannan ɓarna a cikin al'umma haka ga a cewa bokaye sun samu rawaj sun samu kasuwa sun samu ɗaukaka a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu daga cikin al'ummarsa za su riskar da kansu da maguzawa saboda jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba daga duk wata mu'amala da za ta hada mu da ire-iren waɗannan bokaye ko maguzawa ko ƴan bori ko masu duba ko masu karakara ko makamantansu annabiyu daga cikin nau'in ashirkul akbar akwai shirkun niyyati wal irada shirkun niyyati awul qasd ko shirkul irada duk ana kiran shi da waɗannan sunaye shine nau'i na shirka wanda mutum yake jinsa a cikin niyyar ayyukansa yana aikata wani abu da yake yi da Allah ya ce ayi amma a cikin niyyarsa da iradarsa yana fatan samun wani abu na duniya a wurin wasu koma bayan Allah kamar ta hanyar samun ɗaukaka ko samun abin duniya ko samun yabo ko samun farin jini ko makamancin haka wanda shine Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wanda duk ya nuna cewa shi abin duniya nan kusa yake so kallabal tibun al-ajila wato abinda ake samu na sakamako na duniya kawai yake so Allah ya ce ajjalna lahu to sai mu kusanto mai da shi sai mu gaggauto mai da shi fiha a cikin duniya amma kuma abinda za mu bayar ma na sha'u liman nuridu sai wanda Allah ya ga dama zai ba kuma sai abin da Allah ya ga dama zai bayar akwai wanda zai lalata aikin sa ya nufaci duniya kuma sai ya rasa ta kaga yayi ba wan ba wan kenan karatun dan kama akwai wanda zai lalata duniyar sa sai kuma ya samu abin da ya samu din kuma sai ya zama muzja idan atum muzja bai samu daukaka ko farin jini ko abin da yake nema din bisa kadarin da yake nema ba ya samu dan kankani to wannan duka asara ce wani mutum ko wani dan adam bashi da abin da zai biya ka abin da Allah ya ce a yi na ibada saboda haka asara ce ka nufaci wani dan adam da duk wani abin da kasancewa na lahira wato sai Allah ya ce kuma sai mutane da mushi jahannama yaslaha wanda za a shigar da shi cikin ta ya zama wato madhmuman abin Allah wadare abin zargi madhuran kuma abin wulakantarwa ai haqiran matruhan min ni'matillah ya zama abin wulakantawa abin nesantawa daga ni'imar Allah Allah ka tsare mu nau'in shirka na uku daga cikin shirkul akbar da malamai suke fada shine abin da ake cewa shirkut ta'a shirka wanda take bayyana a cikin biyayya ga wani koma bayan Allah ta fuskar sabawa ubangiji madaukakin sarki wato wani mutum ko wani abin girmamawa ya umarce ka da umarni sabanin na Allah kuma kai mishi da'a koma bayan da'a da yake wa Allah wani ce irin da'a da ake ma shugabanni da sarakuna ko malamai ko iyaye a wajen sabawa Allah ubangiji madaukakin sarki kamar da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa Allah subhanahu amma yushriku Allah ya ce sun yi ruku da malaman su da shehannan su ahbarahum sune malamai na yahudawa ruhbanahum sune masu bauta bisa jahilci a cikin addinin Kirista wanda yake musu kallon malamai irin waɗanda ba sa sa takalmi din nan irin waɗanda ba sa yin aure wanda kamar da Allah ya ba da labari wa ruhbaniyya ta limta da uha ma katabnaha alaihi to sune ruhban galibin su jahilci ne ke shugabancin al'amuran su su kuma galibin malaman yahudawa malamai ne akwai ilimi amma akwai son zuciya a cikin al'amuran su sune al-maghdubu alaihim kenan su kuma wancan su ne addaluna ina fata muna ganewa to duk waɗannan nau'o'in guda biyu sai a yi ruko da su kowa bayan Allah sannan kuma sun yi ruko da Masihu alaihi salam duk da ya musu wa'azi ya ce kada su yi ruko da shi kamar yadda muka ji a baya kuma ranar alkiyama ma zai ƙara tabbatar da wannan shaida a gaban Allah cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abinda na gaya banu Isra'ila sai abinda ka ce min an ibudullah cewa ku tawa Allah ce iya abin da na sani ke amma bayan shudewa ta to su suka canza addini falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alai saboda ka dinda annabi Isa alaihi salam ya musu wa'azi su bi tauhidi ya hana su akan shirka amma shi ma sun dauke shi sun gwama shi wal masih ibn maryam sun gwama shi da sauran ababan shirkan su bayan cewa ko ba umurce su da komai ba illa su bi tawa Allah ubangiji shi kadai wanda babu abin bauta kuma bayansa kuma Allah abin tsarkakewa wato wanda ya tsarkaka daga shirkan da suke yi wannan ya cikin suratul tauba ne ko sannan ga hadisin masahudin hadisin nan na da sunan shi tamim ko adi ibn hatim al-sa'i shine ko ku tuna mun hadisin yana mun zawaro ko da yaushe wanda yazo da katon kurosi dinsa Adi ibn Hatim dan gidan manya ne baban shi Hatim al-Tha'i wani mashahurin mutum ne a jahiliya da ya shahara da aikin alkhairi saboda ka suna da alfarma ana mutunta su saboda darajar gidansu kafin ya musulunta ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka zo din nan da sunan sun zo muqabala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wafadi cikin tawaga ta kristoci da suka zo da tambayoyi dan wai su sa shubha ko kuma su kwankwasa su ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da katon cross a wuyansa sai annabi ya karanta masa wannan aya cewa ku kristoci da ƴan uwanku yahudawa kuna mai da malamanku da masu bauta bisa jahilcin cikin ku kuna mai she su alloli kamar da Allah ya ce arbaban min dunillahi sai ya ce ba ma daukar sa matsayin alloli mu sai annabi ya ce mishi ga bayani abinda Allah ya halasta ashe ba suna ce muku haram ku bi su akai ba yace kwarai abinda Allah ya haramta ashe ba suna halasta muku kuma ku aikata ba yace kwarai sai annabi ya ce fatilka ibadatuhum to shine abinda yake nufi da shirku ta'a da'ar wani akan halasta haram ko haramta halas ko aikata sabanin shari'ar musulunci wannan shi ma shirka ne a wannan babin wajibi ne mu ƙara tsoratar da kanmu akan al'amarin domin yana da saukin faruwa ga mutane ta fuskar cewa idan ka yarda da wani malami ko kana kaunarsa to sai kaga duk abin da yake duka daidai ne to ya kamata tun farko malami kada ya gina wa mutane girman kansa a'a ya gina wa mutane girman hujja da girman Allah da girman alqur'ani da girman sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya kafa karantarwarsa a karkashin hasken waɗannan hujjoji ma'ana duk abin da zai karantar da zaran ya faɗa muku a magana ya kawo aya ko hadisi da fassarar malaman farko ya daure wannan magana ta su idan ma cewa shi ma dan sako ne kawai ba shine yake faɗar ra'ayoyinsa ba ra'ayoyinsa ne ababan kaddasawa ba da haka ne bai tarbiya madalibansa da masaurarinsa akan su gane girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasubi girmansa kasubi girman ra'ayoyinsa ma malamin da zai kafa kansa a matsayin shine hujja to shine yake samu irin wannan matsala da shi da mabiyansa sai da mana cewa duk abin da yake musu su yi shi za su da abin da ya hana su su bari su za su hana ba tare da kallon girman shari'a ba wanda aka sani da irin wannan sune ƴan bid'a daga cikin sufaye gulatu nasu da kuma wato masu bin tafarki na rawafit sune suke gina girman shehannansu da sauran wanda suke girmamawa har su mai da su kamar ma'asumai nau'i na hudu daga cikin ashirkul akbar shine shirkul mahabba wanda muka ambata a baya shine juya kauna irin wanda yake wa Allah ubangiji madaukakin sarki zuwa ga wasu halittu ya zama da cewa ka daidanta kaunar su da kaunar Allah a cikin zuciyarka kamar yadda Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar cewa mutum bai zama mu'mini cikakke har sai ya yi imani da Allah ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa da dukiyarsa da kowa nasa mun san hadisi bari mu tafi a cikin gurgusawa saboda yanayin lokaci nau'i na biyu bayan ashukur akbar nau'i na biyu na daga cikin wato nau'in shirka shine shirka wadda ake kira da wato ashirkul asghar wacce ce shirka mai dauma da mutane a wuta ko na biyu shine ashirkul asghar wanda daga ciki akwai nau'insa da malamai suke yawan ambato a kurkusa daga ciki akwai rantsuwa da wani Allah rantsuwa da wani Allah shirka ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal da yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka aw kafar wanda ya rantsa da wani Allah yayi shirka ko kuma ya kafirta rantsuwa da iyaye ko rantsuwa da wani abun girmamawa ko rantsuwa da rawanin shehinka ko rantsuwa da matakka ko rantsuwa da wani abu makamancin haka wanda ba Allah ba ba kuma siffa cikin sifofin Allah tabbatattu ba to wannan shirka ne haka nan daga ciki akwai fadin ma sha Allahu wa sha'a fulanu hada tsakanin mashi'ar Allah da mashi'ar waninsa ko wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya ce ma sha Allahu wa shi'ita sai ya ce aja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqani wa khalaqak zaka sanya ni na zama wato abun gogoriyo tsakanina da Allah wannan shi ma yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Nasa'i na uku ita ce waccan da muka ambata wato ar-riya wanda aka ce shine yake dabibun nam ko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya Imam Ahmad da Nasa'i da wasu malamai yace akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirkul asghar suka ce me kake nufi da shi yace ar-riya'u haka nan Shaddan dan Aus yana cewa kunna na'uddu riya'a ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shirk al-asghar, mun kasance muna kirgar riya daga cikin kananuwan shirka. To na uku shine ash-shirkul khafi, shirka boyayya wanda ana iya hade ta da waccan, amma wasu suna ware ta a simata babi daban, kamar yadda ya ambata cewa tana wucewa ta karkashin falalar dutse, kamar wucewar tururuwa, tana shiga cikin ayyukan mutane ko da yaushe. Sannan akwai kuma nau'i na gaba da malamai suka ambata, wasu malamai shine shirku ta'til, shirka ta hanyar lalata siffofin Allah da sunayen Allah madaukaka masu daraja, wato yi musu ta'awili da karkatar da su da sanya musu ma'anoni ba ma'anonin da suka tabbata a sunna ba, shi ma yana cikin nau'i na shirka da malamai suka kira shi da suna shirku ta'til da ake bayyanawa a cikin nau'o'in shirka. Shine shirka a cikin asma'u was sifat ta hanyar ta'tili ko tashbihi ko makamantansu. ‘Yan uwa musulmi, kan na cika ku da dogon surutu, al’amarin shirka yana da haɗari ƙwarai, saboda haka wajibi ne ga kowane musulmi kullum ya dinga muraja'antar tauhidinsa, yana alkinta shi, ya tabbatar da cewa yana da cikakken tauhidi ga Allah Maɗaukakin Sarki a cikin ayyukan da yake aikatawa da cikin abin da yake ƙudircewa daga ciki da ayyukansa na zuciya da na ibadar jikinsa da dukiyarsa da komai, saboda mutum bai mallaki wani abu mai daraja kamar imaninsa ba. Kamar yadda Wahidu Bali yake faɗa cewa babu wata sil'a da ɗan adam ya mallaka kamar imaninsa. Kamar yadda kuma Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.